Songs.com.
Taimaka mini Allah wahidin karba ni da shirin duniya Rabbi Allah wahidin karba ni da bakin dan adam dan zango ni ne mai yin wage wani gaya ya dage amma burkudu bai sha ba sai ruwan kwakwa ne ya dora
sama
kace ba kace ba kace wani ya ce wilo 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 mawakan zamani kowa da irin salo nasa ni na ce ban suwe ban suwe ban suwe ni na ce ban suwe getige getige Kishiba, kiji kachiki nasu amaliada baba kishiba, oyoyo.